sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 2 ga watan Oktoban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Akalla mutane 174 suka mutu, wasu 180 kuma suka sami raunuka a wani turmutsi da ya auku a filin wasa na East Java dake kasar Indonesia. Shugaban mulkin soji na Burkina Faso Paul Henri Damiba da aka hambar ya kira ga kananan jami'an soji da su dawo hayyacin su bayan da suka yi kirarin kifar da shi a wani juyin mulki domin kaucewa mummunan yakin cikin gida da Burkina Faso ba ta fatan samun irin sa. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce dakarun Rasha da suka fice daga muhimmin birnin Lehman dake yankin Donetsk na gabashin Ukraine sun ji jiki sosai a yayin da suke ficewa a jiya Asabar.
Kanin labarin kenan. A babar rahotanni za a ji cewa a Ghana an gudanar da bikin cika shekaru 62 da samun yancin kan Najeriya a ofishin jakadancin Najeriya dake Akara.
Kado mu nuna wa duniya cewar kanmu haɗe yake addini mu ba kabilanci da kuma zaman lafiya da muke nema nan gaba da kuma fatan cewar zaben da za a yi nan da watanni masu zuwa wato watan biyu kenan February za a yi shi a cikin lafiya da kwanciyar hankali.
A Najeriya kuma shugabannin majalisar wakilai sun goyi bayan kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ASA akan buƙatun su, amma fa sun ce
sai daga cikin abin da garanti tabbas mu muka faɗa kai tsaye kuma ba zan boye wannan shine zai wahala mu biya buƙatar su ta tunanin a cire su tilo a yi musu wani tsari na albashi su kadai a fagen tsarin mulkin harkar ilimi da mulkin Najeriya na daban.
Bayan nan muna tafa da rahoton masana kan cutar sankaran mama a Ghana. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraron mu kan turo ta email. Kafin nan ga kashi na farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Akalla mutane 174 suka mutu a wani turmutsi da ya auku a wani filin wasa na East Java dake kasar Indonesia a jiya Asabar. Wasu 180 kuma sun sami raunuka. Shugaban ƴan sandan East Java Nico Afinta ya shaidawa manema labarai cewa ƴan sanda biyu na daga cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su, waɗanda mafi akasari aka tattaka su har suka mutu. Afinta ya ce wasan na gasar Premier League ta Indonesia ta karkare ne inda kungiyar Persibaya ta doke Arema da ci 3-2. Ya ce magoya bayan Arema da aka fi sani da Aremania ba su ji daɗin yadda wasan ya kasance ba, wanda hakan ya sa suka bazuwa cikin filin wasa suna fatattakar ƴan wasan Arema da jami'an su. Shugaban ƴan sandan ya ce jami'an ƴan sanda sun yi kokarin tilastawa magoya bayan Arema din da su koma wuraren zaman su, to amma kuma suka kije. Yace ba mu san dalilin da yasa taron mutane suka ƙara harzuka ba har daga ƙarshe suka kaiwa ƴan sanda farmaki. Dole daga ƙarshe ƴan sandan suka harba barkonon tsohuwa ga jama'ar. Shugaban mulkin soji na Burkina Faso Paul Henri Sandaogo Damiba a jiya Asabar ya yi kira ga kananan jami'an soji da su dawo hayyacin su bayan da suka yi ikirarin kifar da shi a wani juyin mulki da aka bayyana wanda ya haifar da babbar damuwa a tsakanin shugabannin kasashen waje. A ranar Juma'a ne jami'an soji suka ce sun hambarar da Damiba, suna masu zargin sa da kasawa wajen magance matsalar hare-haren mayakan jihadi. Wannan ne juyin mulki na biyu a cikin wannan shekara a kasar da ke yankin Afirka ta Yamma, kuma shine na baya-baya a yankin Sahel da ke fama da tashe-tashen hankalin addini. Yayin da yake jawabi karon farko bayan juyin mulkin, Damiba a cikin wata rubutacciyar sanarwa ya buƙaci abokan hamayyar tashi da su dawo hayyacin su domin kaucewa mummunan yakin cikin gida da Burkina Faso ba ta fatan samun irin sa. Yayi watsi da zargin jami'an sojin da suka yi juyin mulkin na cewa yana boye ne a wani sansanin Faransa, to amma kuma bai bada cikakken bayanin inda yake ba. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce bayanan tsaron sirri da aka wallafa a Twitter a yau Lahadi sun bayyana cewa dakarun Rasha da suka fice daga muhimmin birnin Lehman dake yankin Donetsk na gabashin Ukraine a jiya Asabar sun ji jiki sosai a yayin da suke ficewa ta hanyar titi daya tilo na wajen garin da ya rage hannun ikon Rasha. Haka kuma bayani ya ce janyewar ta haifar da karin sukan lamirin shugabancin sojin Rasha daga manyan jami'ai. Karin wata asarar yanki daga cikin yankunan da Rasha ta mamaye ba bisa ka'ida ba zai iya haifar da karin kakkausar sukar al'umma da kuma karin matsin lamba kan manyan komandoji. Sake karbe iko da leman da Ukraine ta yi ya sa sojojin Rasha ficewa daga birnin kwana daya bayan da Moscow ta mamaye yankin tare da wasu yankuna uku da ke gabashi da kudu maso gabashin Ukraine.
An juma kadan Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. An gudanar da bikin cika shekaru 62 da samun yancin kan Najeriya a ofishin jakadancin Najeriya da ke Accra. Bikin ya samu halartar ministan cikin gida na Ghana wanda ya zo a madadin shugaban kasa Nana Akufo Addo, jakadin kasashen waje a Ghana da 'yan Najeriya da suke zaune a Ghana. Wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdullah Bako ya halarci bikin kuma ya hada mana wannan rahoton.
Da yake jawabi a wajen bikin jakadan Najeriya a Ghana mai girma Ibas Ibo Ite Ikwe bayan ya bayyana nasarorin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ya yi kira da ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen Ghana da Najeriya wajen yaƙar ta'addanci. Daɗaɗɗiyar dangantakar Najeriya da Ghana wacce ta fara tun kafin samun ƴancin kai ta samu ci gaba kamar yadda ya bayyana a cikin haɗin gwiwa ɓangarori daban-daban. Hukumomin tsaro na ƙasashen Nijeriya gaba da kulla alaka wajen tunkarar matsalolin rashin tsaro da suka hada da yaki da ta'addanci da tsatsauran ra'ayi da barazanar ta'addancin yanar gizo da garkuwa da fashin teku a mashigin tekun Gini. Ya jinjinawa 'yan Najeriya a Ghana da suka kasance masu bin dokoki da oda na kasar ya ce hakan na ƙara daga darajar Najeriya. Ministan cikin gida na Ghana Ambrose Deri ya yi fata a gudanar da zaben 2023 cikin kwanciyar hankali da lumana. Ni a madadin mai girma Nana Addo Dankwa Akufo Addo, shugaban kasar Ghana, ina son yin amfani da wannan dama domin yiwa gwamnati da al'ummar Najeriya fatan gudanar da babban zaben kasa da za a gudanar a watan Fabrairun 2023 cikin lumana da nasara. Addu'ar mu ce sakamakon zaben da ke tafe ya ƙara tabbatar da demokradiyya a Najeriya da kuma bunƙasa zaman lafiya da ci gaban tattalin arziki ga al'umma. Wasu 'yan Najeriya mazauna Ghana sun bayyana farin cikinsu da kuma fatan gudanar da zaɓe cikin lumana.
Ni ne Alhaji Umar Sarki Sule, sakatare na Arewa Community na Ghana da kuma sakatare na ƙungiyar 'yan Najeriya da ke ƙasar Ghana. Yau muna nan ne don murnan cika shekara 62 da samun 'yancin Najeriya. Muka zo mu nuna wa duniya cewar kanmu haɗe yake, addininmu ba ƙabilanci da kuma zaman lafiya da muke nema nan gaba da kuma fatan cewar zaɓen da za a yi nan da wata ni masu zuwa da wato watan biyu kenan February za a yi shi a cikin lafiya da kwanciyar hankali.
My name is His Highness Ezra Kennedy Ginekanwa Obi. I'm the king of the Nigerians living in Lankwantana Madina Adenta Anga East Municipality in Accra Ghana. I'm a Nigerian.
Ni dan Najeriya ne kuma ina farin cikin abin da ya faru a yau. Wannan ranar bikin ƴancin kai na shekaru 62 a yau. Ci gaba ne kuma ba za mu ce ba mu samu ci gaba ba sam a matsayin mu na ƴan Najeriya. Ina farin ciki a matsayin na ɗan Najeriya. Mun bayyanar da abin da Najeriya ta fara.
Sunana Mustapha Rabi'u Dega, ni ne shugaban masu kawo kaya daga nan kasuwar Nima a Accra Ghana. Mun zo mun taru da Yarbawa da Hausawa da Ibo da kowa da kowa da mutanen Ghana. Muna kira ga duk wanda Allah zai ba zabe. Allah ya sa mu zauna lafiya. Abin da muke fata kenan zaman lafiya muke so a Najeriya. Ba mu da zaki sai zabin da Allah ya yi muna.
Wannan ne karin farko da aka gudanar da bikin murnar samun ƴancin kai a ofishin jakadancin Najeriya a Ghana tun shekarar 2019 a sanadiyar annobar corona da ta'addabi duniya. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullah Bako, kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Murtala da cigaban labaran duniya.
Adadin waɗanda suka mutu sakamakon guguwar Ian, ɗaya daga cikin guguwa mafi ƙarfi da ta auku a Amurka, kai sama da 40, a yayin da shugaba Joe Biden ya nufi jihar Florida a wannan makon domin dudduba ɓarnar da ta haifar. Al'ummomin jihar ta Florida da ke cikin rudani sun so maganin cikakken aibun goguwar yayin da ma'aikatan ceto suke ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rai a unguwannin da suka nitse akan gabar teku dake kudu maso yammacin jihar. Gidaje da gidajen sayar da abinci da kantuna da masana'antu duk sun tarwatse sa'ad da goguwar ta yayyanta yunkuro da karfin gaske da ya kai mataki na hudu a ranar Laraba. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon goguwar ya kai 44 a fadin jihar, a cewar hukumar kula da lafiya ta Florida a yammacin jiya Asabar. To amma ana ci gaba da samun rahotannin karin waɗanda suka mutu gunduma-gunduma, wanda hakan ya sa ake hasashen samun adadi mai yawa daga ƙarshe. Gundumar Lee kadai da lamarin ya fi muni, tana da mutane 35 da suka mutu a cewar hakimin gundumar, yayin da kafafen watsa labaran Amurka da suka hada da NBC da CBS suka ba da rahoton mutuwar mutane fiye da 70 da ke da alaka da guguwar kai tsaye ko a kaikaice. 'Yan kasar Brazil suna kada ƙuri'a a yau Lahadi a zagayen farko na zaben raba gardama mafi zafi a kasar a cikin gwamman shekaru, inda ɗan ra'ayin riƙau Luiz Inácio Lula da Silva yake kan gaba a sashen samun nasara akan mai ra'ayin 'yan mazan jiya Jair Bolsonaro da ke neman tazarce. A gasarin ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a sun nuna Lula ne yake kan gaba tsawon watanni, to amma Bolsonaro ya nuna alamar watakila ya ƙi amincewa da shan kaye, lamarin da ya haddasa fargabar samun rikici ko tashi hankalin bayan zaɓe. An haska wani sako a mutum-mutumin wani shugaban addini a Rio de Janeiro gabanin zaɓen mai cewa zaman lafiya a lokacin zaɓe. A kasarin binciken jin ra'ayoyin jama'a sun nuna Lula, wanda ya yi shugaban ƙasa daga shekara ta 2003 zuwa 2010, shi ne ke kan gaba da kashi 10-15. Idan ya sami lashe kashi 50 a cikin 100 na sahihun ƙuri'u, hakan zai ba shi damar samun nasara nan take domin zarcewa zagaye na biyu na zaɓen. Ana sa ran bayyana wanda ya lashe zaɓen 'yan sa'o'i bayan rufe rumfunan zaɓe da ƙarfe 5 na yamma agogon Brazil, wato ƙarfe 8 na yamma agogon GMT.
A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wanda zai kai mu Najeriya. Shugabannin Majalisar Wakilai sun goyi bayan kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ASU akan bukatunsu, amma fa dole su ci gaba da kasancewa a tsarin albashin da gwamnatin tarayya take aiwatarwa. Wannan ya biyo bayan taron da shugabannin majalisar da kuma wakilan kungiyar malaman jami'o'i suka yi a ɗakin taro da ke majalisar domin kokarin warware takaddamar da ke tsakaninsu da gwamnatin tarayya. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Wannan taro shine karo na uku da shugabancin majalisar wakilai ta zauna da malaman jami'o'i ta ƙasa, inda 'yan majalisar suka amince da batun biya wa malaman haƙoƙinsu domin su koma aiki. Alhassan Ado Doguwa shine shugaban masu rinjaye a majalisar wakilai, yayi ƙarin bayani.
Wannan tattaunawa da ake yi ƙarƙashin jagorancin mai girma shugaban majalisar tarayyar Najeriya da mu abokan aikinsa wanda suke muke a matakin shugabanci, ba magana ta gaskiya ya kawo bangarorin kusa da kusa da juna. An yarda dukkanin mu bukatarmu shine yara su koma makaranta. Mun yarda dukkanmu bukatarmu shine a biya abin da yake ya shafi haƙƙi na malaman makaranta.
Kada wannan watanni 7 da ba su yi aikin ba za a biya su?
Dukkan wani abu da aka gamsu haƙƙinsu ne, kuma ya kamata a biya. To mun yarda da ɓangaren gwamnati da ɓangaren majalisa da sauran wasu wanda suke da iko musamman akan harkar na'ura ma da take tattara bayanai na biyan albashi, wannan abin da suke cewa Reuters ne ko mai zunanza da IPPS, duk a cire ido akan ka'idojin harkar na'urori da harkar kimiyya, a mai da hankali kan a biya haƙƙinsu, a tanadar da abin da zai taimaka a koma makaranta.
Haka zalika dan majalisa Ado Doguwa ya ce bayan sun koma karatu sai a ci gaba da neman maslaha na dindindin daga inda aka tsaya, saboda a cimma matsaya da za ta dore. Alhassan ya ce majalisa ba za ta taba amincewa da sauyin tsarin biyan albashi kamar yadda malaman suke so ba, saboda kowane ma'aikaci yana kan tsarin IPPIS ne, kuma shine jigon manufofin gwamnati na biyan albashin ma'aikatanta.
Daya daga cikin abin da garanti tabbas mu muka fada kai tsaye kuma bazan boye wannan ba shine zai wahala mu biya bukatar su ta tunanin a cire su kilo ai musu wani tsari na albashi su kadai a fagen tsarin mulkin harkar ilimi da mulkin Najeriya na daban domin in suna maganar akwai wadansu abubuwa da ya mai da jami'o'i da malaman makaranta wasu mutane na musamman gaskiya ne na musamman ne to akwai hukumomi da sauran bangarori na gwamnati misali sojojin Najeriya wadanda kai tsaye ma rayuwa suke saidawa dan Najeriya ta zauna lafiya akwai yan sanda aikin su na hatsari ne akwai sauran hukumomi wanda su ma na musamman ne in muka dauki wannan misalin ne yi wa jami'o'i tsarin albashi nasu na kashin kansu to wannan zai jefa kasar da kuma gwamnati a tarkon da ba za mu iya cika sauran hukumomin gwamnati na musamman ayi musu abin da suke bukata ba
amma ga Dr. Muhammad Ibrahim Aminu na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria yana ganin wannan shiga tsakani da shugabannin majalisar suke yi zai tasiri
yunkuri da majalisar wakilai take na shiga tsakiya muna sa rai zai yi tasiri wannan dalili ne yasa wurin kungiya ta asu wato kungiyar mu ta malaman jami'a kenan ko malaman jami'o'i muka yadda da shiga tsakani na majalisar wakilan to amma maganar IPPS ba hakikan cewa muka yi muka makale kamar yadda jama'a suke ta fada ko suke zato ba yana da kyau mu fahimci cewa ko IPPS ne ko UTAS ne za a biya mu albashi da shi ai ba mu ne zamu biya kanmu ba gwamnati ce za ta biya mu albashi
bayan taron shugaban majalisar wakilai Femi Badiabia Mila ya ce za a aika wa shugaban kasa da rahoton tarurrukan da suka yi da malaman jami'o'in domin ya gyara sannan ya amince da shi idan ta yi masa daidai ko kuma ya nemi sauyi manyan jami'an gwamnati da suka halarci taron sun hada da sakataren gwamnati da shugaban ma'aikata da ministan kwadago da kuma shugaban hukumar bunƙasa fasahar sadarwa wato NITDA Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina Dauda za mu rufe taskar rahotannin namu a Ghana rahotannin baya-bayan nan da masana kiwon lafiya suka fitar na cewa akalla kashi 70 cikin 100 na mata da ba su zuwa asibiti domin a musu gwajin cutar sankarar mama ke cikin hatsari yin rasa mamansu ko kuma rayukansu abinda masanan suka bayyana cewa akwai damuwa matuƙa wakilin Hamza Adam ya halarci taro ga kuma rahoton da ya hada mana
Wannan taron ya fara da tattaki ne a wasu manyan titunan birnin Kumasi a jihar Ashanti kuma akasarin mahalartan taron iyaye mata ne Dr. Ishmael ce daya daga cikin manya-manyan likitoci a cibiyar kula da lafiyar mata a babbar majinyatan koyarwa ta Comfort Teaching Hospital a jihar ya faɗa wa muryar Amurka a gefen taron cewa
we are here to launch official
kudi sunan ne domin bude kan bikin wayar da kan al'umma mata game da cutar sankarar nono kuma mun san cutar sankarar nono din na daga cikin cututtukan da ke kan gaba cikin jerin cututtuka da ke kashe mata a Ghana a don haka muna ganin akwai muhimmanci da mu bar mata su san da hakan tare da matakan magance cutar sannan kuma za iya ma magance cutar muddan an gano ta da guri a kowace shekara kalla mata 400 ne ke kamuwa da cutar sankarar nono a babbar majinyatan koyarwa ta CAS kuma 4000 ne ma suka kamu da cutar a shekarar 2020 sai dai kashi 70 cikin 100 masu fama da wannan cutar ne suke zuwa a makare wato bayan cutar ya kai matsayin da ba za iya magancewa ba
and that is where the problem is we are
Dr. Aisha Ali Isa haka mai sharhi bisa harkar kiwon lafiya a Ghana na bukatar da mata su dauri lafiyar nonon su da muhimmanci
the issue in the breast cancer ne delay kuma delay in the machine nan zai yi ko ya ce kamar yanzu nazo a yanka mamma na shi ke kawo mutuwar dai wannan amma in mai shi ya gani guli ko wani alamomi wannan breast cancer yazo hospital ko inda zai samu gwaji da wuri so daiwa ana ya samu isa ya kamata mai iyaye mu wanga wato kawo to check cancer
wasu mahallartan taron kuwa sun tofa albarkacin bakin su
Aminatu Abubakar Munir yau ne ranan breast cancer saboda shi ina godiya kwarai ina kuma munna kowa ya fito ya je ya duba mamman shi inda kike kake tsaya a ce maruru ne a shashafa wani magani karshe yazo kuma ya kai yanke mamma in ya fara da sauri ana iya ai jinyar shi
sai ko hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar da cewa cutar sankara da ta shafi mafi yawan mutane ita ce cutar sankarar nono Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam yanzu kuma ga shirin mu na gaba
kowace ne biya duniyar matasa biya da alƙairi karbiya da zama sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Shamsi Hamza Ibrahim ce cikin shirin matasa a duniyar gizo take zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, to idan ana biye da shirin a makon da ya gabata mun karbi bakoncin shugaban manhajar Netflix ta dandalin yanar gizo inda ake watsa fina-finai na Hausa kuma kamar yadda shugaban manhajar Jamilu Abdulsalam ya bayyana shekaru uku da kirkirota manhajar ta samu karbuwa a kasashe sama da 85 a fadin duniya da dai ci gaba kira ta mu kana kuke tattaro masu shirya fina-finai waɗanda kuke amfani da ayyukan su da rafi gogayya da irin manya-manyan masana'antu da ake da su
kin san kowanne sashi na duniya ko na Najeriya akwai irin baiwar da Allah yake musu idan ka dauko wani abu wanda ba sai da sayarwa ba a arewa yana da wahala wajen karbuwa a shige shi saboda mun riga mun saba da yanayin samun kuɗi na yanzu na fi abu yanzu na dan dora riba ta na saida so lokacin da muka shigo abubuwan da yawa tunda irin wannan kasuwanci ne dake buƙatar kuɗi mai tarin yawa in ma kana tunanin samun investor dan arewa zai tambaye ka to inan na saka kuɗin ina zanga kuɗin tunda mu magana ce ta yanar gizo zaka samu daruruwan miliyoyi wanda ba zaka gansu ba ko naira ɗaya ba zaka gani a idan ka ba so abu ne da yake da wahala amma Allah cikin ikon sa saboda zamani ya zo kuma masu tasowa ƴan samari suna samun gogewa ana samun cuɗanya muna ganin ana kaiwa ga ci gaskiya amma duk da dai hakan kamar yadda kika faɗa muna dan baya-baya amma dai muna kawo ƙarfi insha Allah yanda zaki ga kamar in kika je kudu akwai kamfaninnuka irin su misali su Paystar waɗanda zaki ga yara ne suka taso kuma suka samu waɗanda za su mara musu baya to mu manyan mu waɗanda ko iyayen mu wanda ya kamata su mara mana baya su ma ba su gama fahimtar abin ba so mu din da muka shiga mu ya kamata mu dage na cewa mu tabbatar da abin ya dore sannan kuma waɗanda suke iyayen mu da kannan mu da suke tasowa mu tabbatar mun rike musu hannu muna sa rai technology da kusan gudanar da kasuwanci a cikin a zamani nan da shekara 5-10 masu zuwa arewacin Najeriya za a fafata da mu a duniya
to da yake ka taba batun kuɗi kuma duk wani abu a yanzu musamman da ya shafi harka akan yi shi ne domin nishadi da kuma samun kuɗi shin wasu dabaru aka bi wajen kwadaitawa masu ire-iren wannan baiwa su fito don su ma a dama da su a fage
to abin jin dadi shine kafin mu akwai wasu waɗanda kamar su Netflix din da su Amazon da already ana biyan kuɗin subscription kafin ai kallo so wannan ya ba mu dama da muka zo sai muka ce kafin kai kallo sai ka biya kuɗi misali zaka biya naira 1000 a wata kai kalli duka fina-finai ko duka content din da suke kan manhajar Netflix so a wannan 1000 da ita za mu yi amfani su waɗanda producersoshi ko masu shirya waɗannan fina-finai da shi muke siya za mu sayi muna siyan fim miliyan 1 miliyan 2 miliyan 5 muna siyan fina-finai da tsada so mu kuma abin da muke duba shine yau idan muna da miliyan 1 subscribers kowa na biyan naira 1000 a wata biliyan 1 kenan so magana ce ta number wanda duk duniya yanzu akan wannan ake tafiya baka zuwa ka kasa abu ka ce zaka saida miliyan kaza a amma in kana cajen naira 5-5 ko naira 1-1 ko 1000 idan ka ga adadin mutanen da zasu kalla yau idan muna da subscribers 100 suna biyan naira 1000 miliyan 100 kenan zaka samu a wata so wannan ya ishe ka ka danna wa masana'antar zino su ma su samu kuɗin shiga producer ya samu cameraman ya samu dan kallo shi ma ya samu so haka ake yi wanda muna ganin kamar yadda muka faɗa a baya nan da wasu ƴan shekaru masu zuwa Netflix za a ji ta a duniya insha Allah
to in sake dawa kamar a misali ni dole ne sai na kasance ɗan film kafin nan in kawo duk wani abu da nake da shi da nake so a saka shi a wannan manhajin
wato shi abinda bariyar da muke kokarin mu karya kenan na cewa ba lalle sai dan masana'antar ba kuma ba wani lasisi da ake a ce wai lalle wannan shine kai kake da shi kafin ka kawo film din ka Netflix once ka riga kai abin akwai ka'idojin mu ko minimum requirements mu da idan ka riga kai meeting kai production in dai suka kai Netflix za ta siya so waɗannan abubuwan su muke kokari mu kawo da wanda yake dan dan masana'antar da wanda ba dan masana'antar ba so long zaka yi adil value abinda muke so kenan
kina idan na fahimce ka ko da wace yare ka zo za ku karba abinda mutun ya kawo
kwarai da gaske kwarai da gaske
ba wai sai lalle harshen Hausa ba
ba lalle sai harshen Hausa ba kawai dai mu abinda muke kokari ne promoting morality ba za mu dora abinda ya ci karo da al'ada ko addini ba
to zuwa yanzu shekaru uku da farawa wannan manhaja na tabbata ba za a rasa kalubalen da kuka fuskanta ba
well kalubale da yawa dan ba wani kasuwanci da zaka yi wanda ba zaka fuskanci kalubale ba misali zan faɗi muhimmai guda biyu daya shine karan batun mu da takwarorin mu na Netflix mana tsakiyar kasuwanci suka rubuto mana da wasikar cewa mun satan musu fasaha na sunan mu mana Netflix na Netflix sai da muka zo muka yi tafafatawa a copyright commission kuma Allah ya ba mu sa'a muka ci sai kuma kalubale na masana'antar kanta you know akwai shi duk lokacin da ka zo da bakon abu akwai dan kamar dakilewa da ake samu wanda shi ma yanzu ya riga ya zama labari mun zama abokai da duk wasu ƴan masana'anta kuma sun fahimci cewa ci gaba ne muka kawo kusan yanzu kowa ya rungume mu ba abin da za mu ce sai godiya ga Allah
so daga ƙarshe Malam Jamilu wani ka zaka yi wa matasa ƴan uwanka bana ce ka fita daga cikin matasa ba ganin kuma wannan aiki da kuke yi ko kuma kasuwanci da kuke yi kuna ta'amali ne da kafafen sada zumunta da kuma ma yanar gizo ma karan kanshi wanda da yawa muna da matasa waɗanda suke da baiwa irin naka fi amma ba su ma san suna da shi ba
babban kira dai shine matasa yanzu da yawan mu muna so mu kuɗi da wuri shi yasa zaki ji labarin wani abu da ake cewa ko nayi yake ko fai ake ta kokarin cewa zai fashe to duk wannan alamu ne na dake nuna miki cewa matasan mu muna ta so mu samu kuɗi dare daya babu wani kuɗi da yake dorewa wanda ake samun sa dare daya dole ne sai an yi gogwarmaya wannan Netflix ne muke magana idan aka buɗe aka ga gogwarmayar da akai a rayuwa suna da yawa har kai miya ina sayarwa har yau har gobe kuma duk inda naje ina iya fada proudly cewa ni ne kayan miya ne so lalle ya kamata a ce matasa na daya su ne da hankali wajen jajircewa ita kuma gwamnati abinda kullum muke fada shine ta kirkiro abinda Bature yake cewa enabling environment kamar social media da zaki ga yanzu wasu matasan sun maida sana'a it's just like a last option baka buƙatar wani ya baka aiki zaka je ka kirkira makanka aiki kuma ka samu kuɗin shiga abinda gwamnati take buƙata kenan da ta kirkiri hanyoyin samun kuɗi ta bari su matasa za su nema makansu mafita
haka dai kuma sauraro a iyalan zamu dakata a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi ku sake haduwa a shirin na gaba bi sallah
a gaida Shamsiya yanzu kuma ga ra'ayoyin masu sauraro jama'a assalamu alaikum ga kadan daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email sakon mu na farko ya fito ne daga Jamila da Fati matan Ado Salati ga Annabi Gomar Jau suka ce yau mun shigo filin ne domin mu taya ƴan uwan mu musulmai murnar zagayowar watan da aka haifi shugaban halittun duniya da lahira manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe muna addu'ar Allah ya zauna mana da ƙasar mu lafiya dan daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to madalla yanzu kuma sai labarai a takeice
to hafiz a takeice a kalla mutane 174 ne suka mutu a wani turmutsi da ya auku a wani filin wasa na East Java dake kasar Indonesia a jiya Asabar wasu 180 kuma suka sami raunuka shugaban ƴan sandan East Java Nico Afenta ya shedawa manema labarai cewa ƴan sanda biyu da daga cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su waɗanda mafi akasari aka tattaka ya ce wasa ce ta gasar premier ta Indonesia wadda ta karkare inda kungiyar Persibaya ta doke Arema da ci 3-2 nan take kuma magoya bayan Arema da aka fi sani da Aremania ba su ji daɗin yadda wasan ya kasance ba wanda ya sa suka bazu a cikin filin wasan suna fatattakar ƴan wasan Arema da jami'ansu
masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba ɗaya sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da ya tayani gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.